أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin wannan darasi mai tarin albarka. Darasi wanda ya shahi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hirsin da aka fi so kuma inda muka bayyana ayoyin alkur'ani masu girma da ma sashen hadisai na ma'asumai alaihimus salam wanda yake nuna cewa ana son hirsin da zai kasance hirsi ne akan alkhairi da kuma gyara suma mutane alkhairi suma mutane gyara hirsi a cikin al'amarin ilimi na addinin musulunci da ma ilimi wanda ya kasance yana da amfani sifa ne daga cikin sifofin masu tsoron Allah kenan wannan yana nuna mana kenan hirsi akwai wanda ya kasance mazmum abin kyama akwai wanda ya kasance mamduh abin yabo wannan kenan insha Allah zamu yi dan bayani dangane da sashen hadisi sashen hadisai na imana ma'asumai alaihimus salam daga imamu ali alaihis salam wanda ya bayani wannan hakikani dangane da hirsi wanda ya kasance mamduh daga nan sai mu shiga cikin mawdu'in wannan darasi wanda shine maganin hirsi yaya mutum zai yi ma kansa magani wannan mummunan sifa din watan hirsi wanda ya kasance kenan mazmum ya mutum zai magance kanshi idan har wal a'udhu billahi ya kasance an jarrabe shi da irin wannan mummunan sifa irin wannan mummunan cuta insha Allah cikin wannan darasi zamu shi dangane da sifa ta hirsi wanda ta kasance mamduh wanda kasance kenan abin yabo akwai wani bayani na Imam Ali alayhi salam shima wanda yazo a cikin Mizanul Hikma a cikin mujalladi na harko shahi na 589 hadisi na 3646 Imam Ali alayhi salam yake cewa la hirsa kal munafasati fi darajat babu wani hirsi wanda ya kasance abin yabo wanda ya kasance abin fata abin bege wanda aka fi so kamar ya kasance ana munafasa ana rigegeniya kan me a cikin darajoji na addinin musulunci a cikin falaloli na addinin musulunci yana da kyau ya kasance mutum yana rigegeniya to mu'mini tsakanin suna rigegeniya wurin aiwatar da aikin alkhairi ya kasance suna da wannan hirsi din suna dauke da wannan hirsi a cikin zukatansu kenan akan wannan asasi muna iya ganin kenan shi hirsi yana da mafhumi wanda yake mai yalwa wanda zamu iya ganin kenan ya shahi bangare wanda yake abin zargi hakanan kuma ya shahi bangare wanda yake abin yabo kamar yadda muka gani kenan abinda ake bukata shine ya kasance mutun ya nisance bangaren da ya kasance ana zargin sa bangaren da baya da kyawu kenan ya kusanci bangaren da yake da amfani bangaren da ake yabo to shi yasa ma zamu iya ganin kenan ta kasance janibin kenan sifar da ake yabo bangaren hirs ta kasance sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da kwadayin da yake ganin cewa musulmi sun gyaru mu'mini sun gyaru amma wanda suke ba su musulmi ba yana kwaɗayin ya kasance sun musulunta to kenan wannan ya nuna mana abu ne kenan wanda yake ana son shi kuma ana son ya kasance mutum ya sifanto da shi to amma dangane da hirs wanda ya kasance mazmum hirs wanda ya kasance abin kyama in wal a'udhu billahi Allah subhanahu wa ta'ala kai ya sa haka in ya kasance an jarrabe mu'mini da shi ya kasance yana da wannan sifa wannan mummunan sifa a cikin zuciyar shi shin wani hanya ne zai bi ganin cewa ya gyara kanshi kuma ganin cewa ya kubuta daga wannan mummunan sifa din wannan shine darasin da zamu bayani akan sa yanzu yake cewa min al-ma'lum annahu wa fi ilaj al-amrad al-badaniya luzum ar-ruju' ila al-asbab wal-juzur لأن العلاج بدون قطع جذور المرض لا ينفع على المدى الطويل وستبقى النتائج والآثار السلبية في وجوده. سنن كواني تشوى ما غنين تشوتوكا نجيكي إن أنا سعي ما غنين تشوتا نجيكي لازم ليك أسنشي أين كوكارن كوما يزواغا أصلن أبن دي سببا ونن تشوتا دي menene tushen wannan cuta din menene jijiyan wannan cuta din lazumi ne zamanto an koma ma wannan sifa din in aka koma ma wannan al'amarin aka gano cewa menene sai ai kokarin ganin cewa an kawar da shi lokacin kenan za a yi ai maganin cuta din amma in ya kasance ba a gano wannan al'amarin ba to koda za a yi magani ne wanda yake muwakkat ba da wani fa'ida domin zai iya zuwa bayan wani lokaci saboda hakanan wa hakaza alhal fil amrad alakhlaqiyya haka al'amari yake cikin cututtuka na dabi'u cikin darussan da suka gabata mun yi bayani cewa muna da cututtuka na jiki muna da cututtuka na dabi'u kuma yanda ake maganin cututtuka na jiki haka ake maganin cututtuka na dabi'u ana fara bincike ne menene illan wannan cuta din sai a gano menene maganin sa in har ba a gano illan shi ba koda za a baka misali a baka wani antibiotic ko kuma wani magani wanda zaka sha wanda zai dan rage cutan cutan yana nan wani lokaci zai iya dagowa amma in aka gano cewa menene asalin wannan cuta menene asasin wannan cuta meye illan wannan cuta din akai kawar da shi to shikenan sai zaman to an rabu da wannan cuta din halabada janibin cututtuka na dabi'u haka al'amarin yake kenan falabudda awwalan min at-tawaggul lima'rifati juzur al-marad thumma qat'iha min al-asas lazimi zamanto an kutsa ganin cewa an binciko menene ainihin abin da ya sabbaba wannan cuta din menene illan wannan cuta din sai zamanto an yanke wannan al'amarin wannan abin daga asasan shi domin zamanto an kawar da wannan cuta din وكما تقدمت الاشاره اليه كما اندي غبات كان cikin darussa wanda suka gabata warada fil ahadis alislamiyya aidan hakanan kuma yazo cikin hadisi na musunci dewa daga ma'sumi alaihi wassalam anna ahada juzur alhirs huwa su'u dhann billah wa adam atawakkul alaihi kullu dhalika ya'udu ila ihtizaz arkan atawhid alaf'al lada alinsan kama yanda yazo cikin ruwayoyi na addinin musunci wanda zamu gani nan gaba da kuma ruwan da suka gabata cikin ruwan da muka bayyana dangane da abubuwan da suke sabbaba hirs ɗaya daga cikin juzur kanshi shine mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala watan kenan ɗaya daga cikin abubuwan da suke sabbaba cutan hirs wanda yake abin kyama shine mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala kenan su ne ya kamata ya zamanto an yi magani domin zamanto an yi maganin hirs gaba daya kenan wannan kuma yana nuna mana kan cewa me mutum yana da matsala a cikin aqidan shi yana da matsala janibin imanin shi da tauhidi af'ali na Allah subhanahu wataala kan cewa Allah subhanahu wataala shine yake yin komai kenan in ya kasance imanin shi na da ƙarhi wannan janibin ya kadaita Allah subhanahu wataala wannan janibin kan cewa dukkanin al'amura suna gangarwa ne daga Allah subhanahu wataala shine taskan ko dukkanin wani abu saboda kenan ba zai kasance ba yayi mugun hirs yayi mugun kwadayi har ya zamanto wannan ya sa shi ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala fa shakhsu allazi ya'taqid bi anna Allah qadirun wa raziqun وان مفتاح الخيرات بيده فقط duk mutun da ya imani kan cewa yayi itikadi wanda yake jazim kan cewa Allah subhanahu wataala shine yake da iko akan komai Allah ta'ala shine yake azurtawa Allah ta'ala a hannunsa ne dukkanin ko mabudan ayyuk abun alkhairai suke kenan ba zai yi mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala ba hakanan kuma ba zai yi rashin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir a hannunka ne alkhairi yake ya Allah subhanahu wata'ala mu kai ne kake da iko akan kowane abu kenan Allah subhanahu wata'ala yana rike da dukkanin alkhairai na duniya da na lahira shine masdarin su hakanan kuma yana da iko akan komai ba abin da ya gagare shi in har mutun ya yi imani da wannan imani wanda yake tabbatacce to lalle ba abin da zai ingiza shi ya zamanto yaji yayi mummunan zato ga Allah subhanahu wata'ala har ya zamanto ya shiga babin hirs ta yanda zai rika neman duniya ido ruhe ta yanda zai kutsa cikin sha'awa ido ruhe ta yanda ba abin da ya dame shi sawa'an ta halal ne ko ta haram ne ya take haƙoƙin mutane ko bai take haƙoƙin mutane ba ba abin da ya dame shi kenan in wannan imanin ya girku ba abin da zai kai shi zuwa ga wannan kenan wannan shine abin da ake bukata ya kasance mutum ya yi kokarin girka imanin shi ya yi kokarin karfafa imanin sa ya kyautata zato ga Allah subhanahu wataala ya yadda cewa Allah ta'ala yana da iko akan komai Allah subhanahu wataala gare shi ne dukkan alkhairai suke saboda haka in yi haka nan hankalin shi zai kwanta zai samu natsuwa zai samu raha ba zai wahalda kanshi ba cikin neman abin da Allah subhanahu wataala bi umurce shi bai zamanto ya nema kenan duk wanda ya kasance yana da wannan i'tiqadin fa sawfa lajidu fi nafsihi halata al-hirs ala jami'il amwal ala jami'il amwal wa an'am al-madiyya al-ukhra abin al-ukhra kenan in wanda ya kasance yana dauke da wannan i'tiqadin bayan da za a ce ya samu a cikin zuciyar shi hala ta kwadayi kan ganin cewa ya tara dukiya da kuma ni'imomi na duniya sauran ni'imomi na duniya inna shakhs allazi ya'ishu al-iman al-kamil bi wa'd Allah ta'ala wa qawlihi ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq fa badalan min al-hirs ala jam'i al-amwal fa innahu sayahrusu ala in fi sabilillah wata mutum da ya kasance yana rayuwa a cikin jawi na imani yana dauke da imani a cikin zuciyar shi kammalallen imani ya yi imani da alƙawari na Allah subhanahu wataala ya yi imani da wa'adi na Allah subhanahu wataala da kuma magana na Allah subhanahu wataala wanda yake cewa abin da yake gun ku yakan karewa amma abin da yake gun Allah subhanahu wataala shine mai tabbata mutum da ya imani da wannan alƙawarin imani kammalalle lalle ba makawa zai nisanci hirs amma madadin ya hirs yayi mummunan kwadayi akan abubuwan da Allah subhanahu wataala bai so tara dukiya kenan to zai kokarin ganin cewa dukiyar ma da yake da shi yayi infakin shi a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala saboda kenan wa indama tahtazzu arkanul iman fi wujudil insan wa khasatan at-tauhidul af'ali فإن الصفات الرذيلة سوف تتجذر في نفس الإنسان دون لوقتين da kenan ya kasance tauhidi na Allah na ayyuka na Allah subhanahu wataala yayi karanci a cikin zuciyar mutum ta girgiza ya zamanto ya manta da kadaita Allah subhanahu wataala akan cewa Allah subhanahu wataala shine yake yin komai hannunsa ne dukkanin alkhairai suke shine yake da iko akan komai duk lokacin da mutum ya manta da wannan imanin shi ya rauni wannan jalibin kenan a madadin wannan kyawun sifofi sai zamanto miyagun sifofi sun zo sun nemi wurin zama sun kahu a cikin zuciyar shi wa akhtaruha alhirs mafi kuma hadarin wannan miyagun sifofi wanda za su zo su maye a madadin imani mai karfi kamalalle akan tauhidul af'ali wanda yake shine kenan hirs mafi munin miyagun sifofi shine zai zo ya zamanto ya kahu ya assaso ya ginu a cikin zuciya a madadin wannan kyawun sifofi din wa hina izan fala budda min taqwiyati arkanil iman liman itafashi haza sifa kina a wannan lokacin ba makawa kenan sai mutun ya yi kokarin ganin cewa ya karfafa rukunin imani a cikin zuciyar shi domin ya kasance ya hana yaduwar wannan mummunan sifa din ورسوخ هذه الحالة السلبية في باطن الإنسان دا كما تبتن يغتي و يا شغس أكانن تبتن ميها قند أبي واجكن زو تشنش دا كما تبتن كا وند أبي واجكن زو تشنش كينا تحن ينكرفف ركوني نا إيماني ما سكره شيني زي إيا شغس أكانن زو تشنش دا كما ميها قند أبي ونزاس زو سجنو mafi munin su kuma shine hirs kenan anan wurin zuwa nan cikin wannan darasin bayan da muke shine wani hanya mutum zai bi ganin cewa yayi maganin hirs idan ya kasance an jarabe shi da wannan mummunan sifa din hanya ta harko da muka bayani akan ta shine hanyoyin da likitoci suke bi wurin maganin cututtuka na jiki wanda yake shine da harko ya zamanto an san menene illan wannan cuta din kenan shi ma wanda yake dauke da hers ya kamata ya bincike ya gano cewa menene asalin abin da ya sabbaba masa wannan hers din cikin hadisai da suka gabata mun yi bayani kan cewa mummunan zato ga Allah subhanahu wataala da kuma rashin tawakkuli ga Allah subhanahu wataala suna daga cikin abubuwan da suke assasa ma mutum hers kenan sai kokarin ganin cewa ya karfafa tauhidin shi tauhidul af'ali na cewa Allah subhanahu wataala gare shi ne dukkanin alkhairai suke kuma da gare shi suke fitowa kuma yana da iko akan komai kuma shi yake azurtawa yadda da wannan yayi kokarin ganin cewa ya karfafa wannan rukunin a cikin zuciyar shi sai zamanto ya kore wannan mummunan sifa din ta hirs wanda take abin kiyama abin zargi sai zamanto ya samu raha cikin duniyarsa ya samu raha cikin lahirarsa ya samu kusanci ga Allah subhanahu wataala ya samu sa'ada na duniya da lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an fana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin